kungiyar limaman addinin musulunci na kasar jamhuriyar Kamaru Sidimuk Adungule ta kira duk limamanta a babban birnin kasar Yaounde domin gudanar da addu'an zaman lafiya kasancewar irin matsalar da yake nima bijirowa kasar ta jamhuriyar Kamaru musamman ma ta bangaren jihar Arewa mai nisa anda maharan Boko Haram suke aikata aika sai kuma ƴan awaren kasar anda suke neman dare kasar gida biyu kana ta gabashin kasar kuma ƴan tawayen kasar Bangine suke kwarewa cikin kasar Dr. Musa Umaru shine shugaban limaman kasar ta jamhuriyar Kamaru yayi mana bayani kan irin manufofin su.
Dalilin na farko mun lura akwai ƴan su rashin jituwa da masifan da yake yawan a Kamaru yau tsakanin shekara uku nan maganan Boko Haram maganan ɗin Central Africa da suke sashen Eastern Kamaru kashanin ƴan Anglophone ya taso muna ganin cewa abin na ta da cigaba wani abin da mutum yake iya warwarewa wani kuma sai ya bar mahalla watakila jarrabawa ne da wajen Allah isa muka haɗa limaman Kamaru duka aka yi addu'a dalilin kenan dukkan limaman Kamaru ne kowane jiha sun zo ba za a ce wa'ansu ba ne zaman lafiya kuma a yi rayuwa tare ba wani muskila domin duk mu 'yan ƙasa ɗaya ne kuma a tafiyan da ake nan masifa ba wanda ya sai fata masifa ya faru a gidansa wa'ansu mutanen da muke gani suna ƙaura suna dawa refugee a wani waje ai su ma suna da ƙasa su ma suna da wani matsayi a ƙasansu masifa ne ke kawo haka shi sa ake addu'a kar masifan ya zo man kuma wanda ya same su Allah ya sauka musu.
A larama Sheikh Malam Ahijo Ali Situ shine babban limamin birnin cinikayyar kasar jamhuriyar Kamaru Duwala shi ma ga abin da ya ce.
Mala awal ina mai farin cikin sanar da kai cewa wato wannan taron ainihin wato kungiyar namu kamar yadda ake kiranta wato kungiya ce wanda suke haɗa kan limaman da kuma wato manya waɗanda suke ba da ra'ayi ko shawara na kasan Kamaru gabaki da Shidimi Conseil de Limamai Dinitiyar Musulma to wanda yake babban jagora kuma shi ne wato Dr. Musa wanda ƙarƙashin shi ne wato ya kira wannan taro saboda irin bala'i da fitintini da kasan Kamaru take ciki a yanzu haka musamman ya sani irin gata fito na fito da ake yi a can sashin wato kudu na kasan Kamaru tsakanin masu Ingilishi da kuma masu yaren Faransa. To wannan shi da ake so cewa muka yi addu'a domin mu samu zaman lafiya a ƙasar namu. Wannan shi ne ainihin makasudin wannan taron da aka gabatar yau a nan birnin wato tarayyar ƙasar Kamaru Yaounde. To a gaskiya kamar yadda muka saba yi a kullum wato mu ba makami muke da shi ba. Mu kuma ainihin wato malamai kamar dillalan zaman lafiya ne.
Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.